in summer, rosebuds in May, summer days and lightness, grateful for the gift of life. Giving birth to your child, see her grow up, love streams flowing in her, new awareness of the past. Lines of fall make you feel wrinkled and reason. Lines of fall, conscious mind and open horizons. Lines of fall, stepping into a new season. Lines of fall, walking tall. Da 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 da